أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بدك لا تمنا للتافي صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكم وتى رمضان واللقى سعيد بن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد المجيد الله سبحانه وتعالى يجبنسه ونكما كراتمنا درس من قوم شابين أتكم وانا للتائم يومنا رانا الثلاثة عشرين الشجاع قوات شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة دوبودة دليبودو دا أربعين دا أخو واندي دي دي دا عشرين دا تارا 29 ga watan Mars miladiya ta 2022. Darasinmu na ranar Ladi mun tsaya ƙarshen inda malam ya kawo mana bayani akan Lailatul Qadr. Wato mun ga irin fadalan Lailatul Qadr da kuma wato yaya ne ya kamata mutum musulmi ya nemi wannan daren, da kuma a wani dare ne ake samun Lailatul Qadr, da kuma irin alamominta. Yau zan matashi insha Allah fasalina 20 a cikin wannan littafin, shine al-i'tikaf. Wato kenan i'tikafi, wanda i'tikafi mun san ibada ce wadda ake yin ta, wato mafi yawa ake yin ta cikin Ramadan, wanda ba laifi ma ba cikin Ramadan ba ma ya halatta mutum yana iya yi, kamar yanda zan magani dai a cikin karatu insha Allah. Abu na farko malam yace hikmatuhu, hikimar da ta sa aka wato kawo i'tikafi akan bayi aka shar'anta musu. Sai ya nakalto mana wato magana ta Al-Allama Ibn Al-Qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi yake cewa lamma kana salaf al-qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi ala Allah wa lam yash'athuhu بإقباله بالكلية على الله فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. مالك ابن القيم يكي تيوى يأين دي قسن تي واتو جاروة زوتيا زوتيا متن تجارو تسامة بطوى أكان هاي تتزوى على الله سبحانه وتعالى. أبني واندي يكي دا علاقة أبني واندي يتترو واتو دا علاقة باوى دا الله سبحانه وتعالى. Haka kuma rarrabuwar fuskantar da bawa da zai yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma rarrabuwar wato zuciyar shi ba abinda zai gama su, shine malam yace la yalumu illa al-iqbalu ala Allah. Ba abinda zai gama rarrabuwar zuciyar ka, kai ne kana tunanin kaza, kai ne kana kaza, kai ne kana kaza, ba abinda zai gama ka ka nutsu waje guda zuciyar ka ta samu nutsuwa, shine al-iqbalu wato ala Allah ta'ala. Ikibali ka fuskanci wato Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine zai zamanto ya gama zuciyar ka ta samu wato al-qibla da istiqama a waje guda. Malam yace wa kana fudul at'ami wash-sharabi wa fudul mukhalatati al-anami wa fudul al-kalami wa fudul al-manami mimma yaziduhu sha'than wa yastahihi fi kulli wadin wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala aidan aw yudha'ifuhu aw yu'awwiquhu wa yuwaqqifuhu. Wato yayin da ya kasance fudul at'ami wash-sharab, idan aka ce fudul ana nihin abu wanda yake sora, fadlu shay shine abinda ka ci ka bari, misali abinda ya shafi wato sauran abinci. Malam misali ne zai baka, yace wa fuduli mukhalatati al-anam, da kuma abinda ya rage na wato takuduwa da zakarin gayi wato da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fuduli al-kalami, da kuma ragewar zance, abinda ya rage a hiraka. Wa fuduli al-manami, haka abinda ya rage na barcinka. Mimma yaziduhu sha'than, wannan duka abubuwan shi yake sa wato zuciyarka ta samu rarrabuwa. kai ne kana tunanin abinci kana tunanin barci kana tunanin aje nan waje azabna kaza aje shi yasa zuciya kake nan ba waje guda ba mallan tunanin ka ba waje guda ba yake shine mallan yace min ma yaziduhu sha'atan haka kuma shi yake sa ka ya zamanto kana fada kowani waji kowani korama kai ne kai nan hu kai ne kai nan hu kai ne kai nan kenan yana nuna maka abin da yake zamantawa ya tattara maka zuciyarka ka samu nutsuwa a waje guda shine al-iqbalu ala Allah ta'ala ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala nan mallan kamar shinkuda ce yake mana kafin mu shiga wato i'tikafi dan ya nuna maka shi i'tikafi da zaka je masallaci ka nutsu ka zamna waje guda kami da alaka ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan yana daga cikin wannan hikima ce ta da aka shar'anta wato i'tikafi wannan shine mallan yace akan wannan kuma iqaddat rahmatul azizur rahim bi ibadihi an shara'a lahum min as-sawmi ma yadhhab fudul at'ami wa yastafriq min al-qalbi akhlaq ash-shahawati al-ma'uqa al-ma'uqatu law an sayrihi ila Allah ta'ala mallan yace dalilin wannan na gyaran zuciya shine yasa Allah subhanahu wa ta'ala da rahmatshi ya shar'anta ma bayi wato azumi azumin da za a yi shi zai zamanto abin da ya shafi wato ragen abinci da wani menene ya tahim maka zaka gani lokaci guda ne ko lokaci biyu kake cin abinci zaka kwashi wuni guda baka cin abinci kana azumi haka kuma wa yastafrigu min alqalbi akhlaq ash-shahawat azumi zai hudda maka wato daga cikin zuciyarka dukkan wasu datti na shahawaice shahawaice kana azumi zaka gani wasu abubuwa na shahawaice shahawaice duka baka mai azumi yana bayyana jin su a lokacin da yake azumi mallan yace al-mawquqatu ala sayri ila Allah ta'ala wanda tazo take shamakance ka ko take kiyaye ka ya zamanto ga fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala wa shar'uhu bi qadri al-maslaha bi haythu yantafi'u bihi al-'abdu fi dunyahu wa ukhrahu haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shar'anta maka i'tikafi dan ya zamanto maslaha kan kace ka samu ka amfanu a nan duniya kuma ka amfanu wato al-akhira wala yadurruhu wala yaqta'uhu al-masalihu al-ajila wal-ajila haka ba abinda zai cutar da kai ba abinda zai cire ka wato akan wannan maslaha wato ta nan duniya da kuma ta lahira shine mallan yace wa shar'a lahum al-i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu wuquful qalbi ala Allah ta'ala wa jam'iyyatihi alayhi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma al-umma i'tikafi wanda maqsudin shar'anta i'tikafi shine mutun ya tattaru ya zamanto ya lazimci ko kuma zuciyar mutun ta lazimci wato Allah subhanahu wa ta'ala ta tattari hankalinta gabaki daya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala wal khalwatu bihi da kadaita da Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma wal inqita'u an al-istighali bil khalqi da kuma cirewa akan wato takuyuwa da wato halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wanda yake i'tikafi zai zamanto duka wannan abun ya nisance shi zaka gani ya koma masallaci ya zamanto dukkan wasu abubuwa na duniya ya nisance su shi kawai menene yake shagale da shi shine ibada kullun yana ambatan Allah kullun yana karatun alqur'ani kullun yana tilal Allah subhanahu wa ta'ala shine mallan yace wal istighalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala ba abinda zai shagarta da shi sai da Allah subhanahu wa ta'ala kadai bi haythu yasiru zikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humum alqalbi wa khataratihi fayastawla alayhi badlaha sai zamanto wato gabaki daya ambatan shi gabaki daya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala san abinda yake so ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wata damuwa ta zuciye shi babu ida dukkan wata damuwa zaka gani ya koma damuwa shi kawai wannan fuskantar da yake ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yasiru al-hammu kulluhu bihi wal khata'u wal khatarat kulluha bi dhikrihi sai zamanto dukkan wani humumin shi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala haka dukkan abinda zai darsu wato a cikin zuciye shi ya koma kawai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne yake yi wa tafakkuru fi tahsil mardatihi da tuntuntuni akan wato samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yuqarrabu minhu da kuma abin da zai kusanta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mallan yace fa yasiru unsuhu billahi azza wa jalla sai zamanto fa yasiru unsuhu billahi badalan min unsuhu bil khalq sai zamanto wato ebe ke washi ta zamanto da Allah subhanahu wa ta'ala bainama ada kahin shi shiga itikafi ebe ke washi yana zamantawa wato ga mutane malan yace fa bu'dahu bizalika li unsihi bihi yawm al wahshati fil qubur sai zamanto ya nisanci da wannan wato ebe ke wanda yayi sai zamanto ya nisanci ya kusanci sai zamanto ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala saboda ebe kewa lokacin da za ya samu kanshi babu lokacin babu ebe kewa a kanshi shine yawmal wahsha lokacin kuburi lokacin da za a sashi kabari wato shi kadai hina la unsa lahu lokacin da babu wani abin da zai ebe mishi kewa sai aike shi wala ma yafrahu bihi siwahu fadhalika huwa maqsud al i'tikaf al a'zam mana yace wanda kuma babu wani abu wanda zai ɗebe maka kewa a cikin kabarinka sai aikinka da kai wanda wannan shine wato maqsudin da Allah subhanahu wataala wato ya shar'anta i'tikafi ban sani ba ko an fahimta malam ya kawo magana ce ta Ibn al-Qayyim doguwar magana yayi bayani ne akan abin da ya shafi wato menene hikimar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana i'tikafi menene hikima sai gamo maka bayani yayin da ya kasance zuciyarka a rayuwar da kake ya zamanto unsinka ebe kewarka yana cikin wasu abubuwa na halittun Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wasu abubuwa na shahawaice da dukkan wasu abubuwa na abinda su zuciya take so shine lokacin kafin ka shiga itikafi shine lokacin da kake ebe kewa to lokacin da ka shiga itikafi sai zamanto da ambatan Allah ne da komawa ga Allah da kusanta Allah subhanahu wa ta'ala da kusanta dukkan abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine abinda zai zamanto yana ebe maka kewa a lokacin da kake cikin itikafi shine kenan kawai ibada ce ka shiga wato zakka je kai al-itikafi ba irin yanda a wannan lokacin da zaka gani wanda zasu ta yi itikafi wani ya ta yi itikafi yi da yake yi ko kuma ya ta yi itikafi yana wani abu daban malam yace saniyan abu na biyu shine ma'ana menene ma'anar itikafi menene ma'anar itikafi malam yace huwal iqamatu ala shay'in idan aka ce itikafi shine wato tsayuwa akan wani abu tsayuwa akan wani abu a yaran larabci kenan misali sai ce faqila liman lazama almasjid wa aqama alibadata fihi mu'takif aw aqif sai aka fadi wato ga mutumin da ya lazimci masallaci ko kuma ya tsaya a masallaci yake ibada sai ake kiran shi da mu'takif wato mai itikafi ko kuma wanda ya yi itikafi kenan wannan shine itikafi mai yi itikafi shine mutum ya lazimci masallaci da ibada ya zamanto ba abin da yake sai ibada a cikin masallacin nan shine ake cewa i'tikafi malam yace thalisan mashru'iyyati ya ne ne aka shar'anta wato i'tikafi malam yace yustahabbu fi ramadan wa ghairihi min al-ayami as-sana wato i'tikafi halal ne ko kuma an so a cikin watan ramadan da kuma abin da ya shafi wasu kwanuka a cikin kwanuka na cikin shekara kenan ana yin i'tikafi a cikin ramadan ana yin i'tikafi kuma wato ba a ramadan ba a Ramadan ba saboda dalili malam da zai kawo mana yace fakar sabata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama itakafa akhir al-ashr min shawwal ya tabbata wato ya inganta hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi itikafi wato a ƙarshen wato kwana 10 na watan shawwal kenan wannan watan shawwal ai ba cikin ramadan bane kenan itikafi ba laifi ba ma cikin ramadan ba mutum yayi itikafi amma dai sharadin kamar yanda zamu zo mu gani mutum ya zamanto kai azumi kamar yanda wasu malamai suka gani haka kuma wa anna umar qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliya an a'takifu laylatan fil masjid al haram qala awfi bi nadrika fa'takafa layla wato umar yarda Allah ta tabbata gare shi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ni nayi addawal nayi bakance a jahiliya cewa ni zan yi itikafi a masallaci mai alfarma masallacin makka kenan dare guda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to cika bakancenka cika addawal inda kai kenan wannan kuma kenan ba cikin ramadan ba haka wa afdaluhu amma mafificin wato itikafi shine fi ramadan wato a cikin ramadan mutum ya yi itikafi malam yace li hadisi abi huraira radiyallahu anhu saboda hadisin abi huraira da Allah ta tabbata gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadan 10 ayyam falamma kana al'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma wato abi huraira da Allah ta tabbata gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin itikafi a cikin ramadan a kowane ramadan yana yin itikafi kwana 10 da lokacin da shekarar da ta zo shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu sai yayi itikafi kwana 20 a cikin watan Ramadan kenan wannan yake nuna cewa a cikin Ramadan wato itikafi yayi falala ya zamanto wato kayi shi kuma kafin Ramadan kuma a cikin Ramadan imma shine malam yake wa afdaluhu akhir Ramadan li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla saboda mi yace a cikin Ramadan imma wanda yayi shine wato a goma na karshen Ramadan saboda mi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a goma na karshen watan Ramadan yake yin itikafi har sai da Allah subhanahu wataala ya amshi wato rai kenan itikafi mutun yayi itikafi ya samu a goma na karshen Ramadan yayi wannan itikafin to a wannan lokacin ne wato itikafin shi yayi falala a wannan lokacin sai abu na hudu malam yace shuruuhu shi itikafi yana da wasu sharuɗa wanda ya zamanto dukkan wata ibada zaka gani ana dora mata wasu sharuɗa wanda na wannan ibadar ne tayyib nan zan mu gani malam ya tayi mazhabar shi akan wato akan aina ne mutum zai yi itikafi na farko itikafi ya zamanto a masallaci ne zaka yi wasu malamai sun tayi kan cewa a masajid salasa ne kadai za a yi itikafi kamar yadda nan mai litafin nan ya suka tayi kan haka masallacin annabi ko masallacin ka'aba ko kuma masallacin baitul maqdis a cikin wa'annan kadai amma dai mafi yawan malamai jamhur sun tayi cewa dukkan masallacin da ke da kai jami' ana yin juma'a saboda kakka tayi ka shigo misali irin nan masallaci ai ba juma'a ka ce zaka shiga itikafi goma ta karshe kaga ai juma'a za ta barka ko kuma he ka huta ka ta juma'a shi kuma mai itikafi ba a so ma ya fita daga cikin masallaci kenan shine malam yace la yushra'u illa fil masajid li qawlihi ta'ala wato itikafi bai zamantawa yayi sai a cikin masallatai saboda Allah subhanahu wataala yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wato kada ku kasance wato iyalanku alhali ku kuma kuna masu itikafi wato a cikin masallatai wannan yake nuna cewa shi itikafi a ina yake yin shi a cikin masallaci to wasu na'am masallacin da ake juma'a kamar yanda muka gani a horo na'am abu na biyu malam yace walaysat hazihi almasajid ala al-itlaq zan muga mazhaban malam ba wannan masallatayen ba wai kawai ala al-itlaq dan an ce ala al-masajid shikenan kawai kowanne masallaci ka samu kawai kaje kai itikafi a shine malam yace faqad warada taqyiduha fi sahihi sunna al-musharraq fa wazalika liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama la i'tikafa illa fi al-masajid al-thalatha wato ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama an takaita wasu masallatai ne mutum zai yi itikafi sune wanne shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la itikafa illa fi masajid al-thalatha babu itikafi sai dai a wannan masallatai guda uku shine masallacin makka masallacin madina da masallacin baitul maqdis amma wannan mazhaba ta albaniya ta kan haka da yawa malaman hadisi sun tayi akan wannan mazhabai amma jahurin malamai sun yi istidlalin gargashin aya suka ce a in dukkan masallatai wanda ke da kai jami kana iya kai itikafi a cikin shi wallahu ta'ala a'la wa a'lam malam yace jimun ابنا اكو شيني وسنته فيما اعتكف ان يصوم كما تقدم عن عائشه رضي الله عنها واتو ابن ده yake sunna ga mai itikafi shine ya dau azumi kene zamanto lokacin da kake itikafin kana azumi kana itikafi yayi zamantawa yayi lada kenan nan bayanin da malam ya kawo mana shi ya tai kan cewa sai a wannan masallatai guda uku ake yin wato itikafi dan kada ka ji wata fatawa wani malami ya ce maka cewa a ba a yin itikafi sai a masallatai wancan guda uku ina akwai dalili hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la itikafa illa fi masajid al-thalatha amma dai jamhurin malamai sun tai kan cewa wato babu laihi ga saboda ibada ce idan aka ce yanzu misali sai wannan abin da ya shahi wannan masajid kadai za a yi itikafi ba kowa bane ba zai iya samun dama yayi itikafin a cikin wannan masallatai wani he yi da rayuwar shi bai samu bai tayi haji ko kuma ya tayi madina ko kuma ya tayi baitul maqdis kenan shine malamai suka sanar cewa dukkan masallatai wanda suke jami' ne kenan mutum yana iya wato yayi itikafi a cikin wannan masallaci abu na biyar malam yace ma yajuzu lil mu'takif menene wato ya halatta wato ga shi wanda yake itikafi saboda akwai abin da ya halatta ga mai itikafi akwai wanda abin da bai halatta ba gare shi abu na farko malam yace juzu lahu khuruju li hajati wato mai itikafi yana iya huta daga masallaci. A masallaci zai zauna bayya huta, amma in wata haja ta kama shi, misali haja ta zuwa biyan bukata, misali zai je yayi bayan gari ko kuma zai je yayi bawali ko kuma yayi wani abu, kenan in dai abun yana da alaka da wannan malamin suka ce babu lai, ko kuma kai ne kana aitikafi babu wanda zai kama abinci. Kenan a kowa masallaci misali akwai abinci, kenan kana iya zauwa ka huto nan ka amshi abincin ka, amma ba irin hutawa ba haka kawai ta rayuwar ka ta duniya, ko ka huto ko kuma wasu da kake ga sun da mai tikafin da salula ya huto yana apple kaza da kaza da kaza da kaza, ba dai ka tsaya da salular ka amma ka kashe ta, ko kuma ka samu wani lokaci wanda zaka kunna ta, shi ma in bukata ce ta kama la Allah ka kirayi wato iyalinka ko kuma wani abu makamancin haka, wannan babu laifi, saboda akwai dalili Annabi sallallahu alaihi wasallama matan shi wato suna kai mishi ziyara lokaci da yana itikafi, kenan kai ma babu laifi idan ka shiga itikafi, kenan kana iya kai tawassul din wannan, amma ba irin wanda za a ja ba lokaci kuma ya zama to ya shagaltar da kai akan wato ibadar da kaje wanda ita ce wato maqsudin wato tahiyyarka, kenan shine ba laifi mutum yana iya hutawa dan biyan bukata, wa an yakhruja ra'sahu min almasjid yughsal wa yusra, wato ko ba laifi mutum ya huddo kanshi daga cikin masallaci dan a wanke mishi kanshi ko kuma wato a sharce mishi haka, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance Aisha hadisi daga gare ta take cewa wa inna kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yudkhilu ala alayya ra'sahu wa huwa mu'takif fil masjid wa ana fi hujrati fa urajiluhu wa fi riwayatin fa aghsiluhu wa inna bayni wa baynahu la'tabatul bab wa ana ha'id, wato Aisha take cewa yarda Allah ta tabbata a gare ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi yana miƙo mata wato kanshi ta wanke mishi alhali kuma yana itikafi, kidan kun ga wannan shi ma babu laifi, ita kuma lokacin tana cikin wato cikin ɗakin ta, kidan ya miƙa mata kanshi wato ta wanke mishi kuma tana cikin ɗakin ta, tsakanin shi da ita shine yace akwai irin abin da yake dangarma ta koha, kenan kuma a lokacin kuma tana cikin wato al'ada, kenan wannan duka babu laifi wato mutum yana iya yi. Wa kana la yadkhulu al-baita illa li hajati al-insan idha kana mu'takifan, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance bai tashi daga masallaci ya shiga gida sai dai da wata bukata, wato kamar yanda muka ce bukata ta zuwa shiga cikin banɗaki ko kuma wani abu na abinci, in ba ka da wanda zai kawo maka kenan wannan kana iya ka tashi kaje ka samu kai lokaci sai ka koma masallaci kai itikafin ka, kenan wannan abu na farko da ya halatta wato ga mai itikafi. Abu na biyu malam yace wa yajuzu lil mu'takif wa ghayrihi an yatawadda fil masjid li qawli rajulin khadimin nabiy sallallahu alayhi wa sallama tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil masjid wudu'an khafifan, babu laifi wanda yake itikafi ya alwallahi a cikin masallaci, amma ba irin masallaci da tafi komi irin wannan zamanin ka ce zaka yi alwala a cikin masallaci, hadisi ne ka Annabi ya yi alwala khafifa a cikin masallaci, a'a in kamar irin masallaci ne wannan wanda ke da kwai rere ko kuma wani abu ke da wannan babu laifi kana iya yi alwala, na Annabi sallallahu alaihi wasallam khadimin shi ya rawaito cewa ya yi alwala wanda take khafifa a cikin masallaci, kenan wannan shi ma ya halatta ga mai itikafi, amma mafi yawa masallatai da ke da ake yi itikafi zaka gani akwai saha, akwai hilin masallaci da mutum zai fito ya je ya shiga hammam din shi yayi alwallar shi ya koma cikin masallaci, ba kuma ka fito kana ya wuce shi ma wannan bai halatta ba ga wanda yake yi itikafi. Abu na uku ma ne yace walahu an yattakhidha haymatan saghiratan fi mu'akhirati al-masjid ya'takif fiha, لأن عائشة رضي الله عنها كانت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم خضعا إذا اكتكف وكان ذلك بأمره منه صلى الله عليه وسلم. Wato babu laifi wato mutumin da yake cikin itikafi ya dauki yayi wata irin runfa wato a cikin masallaci karshen masallaci, misali wata musalla shi wanda zai ringa zama a wajen yana ibada shi a cikin masallaci, misali a ce ta bazara misali a ce nan ne cikin masallacin, kenan karshen masallaci can ko wajen bayan kyauren nan kana iya wato lungu haka ka aje wata haimaka, kenan ya zama to ka dan yi wata rumfa ko bazararka wanda cikin masallataya ne yanzu baka bukatar wannan ma, amma wannan kamar dai irin masallataya wanda babu rihi ko kuma wannan babu laifi mutum yayi haka nan saboda ya zama ya ringa ibada shi a cikin wato nutsuwa sosai, kenan wannan shi ma ya halatta ga mai itikafi. Haka kuma abu na hudu walahu an yad'a furashahu aw sarirahu fiha, babu laifi mai itikafi yana iya kawo shi hudashi a cikin masallaci, ka zo da shinhuda ka cikin masallaci ana yi tikafi amma irin ke da kai kidan kaida sai ka dan nade ta ka aje ta kote wanda da yawa zaka ga mutane masu zuwa yi tikafi suna dan tayya wani da dan bargon shi wanda zai rufa wani kuma da wani wani da matashi kanshi wani ko kuma da infalasin shi wanda in ya tashi sai ya aje ta ko kuma ya dan shinhuda amma masallacin bayyana cika duka gabaki da yake dan kana iya ka shinhuda kayanka wato a cike au sariru ko kuma ka samu dan gadanka ka dai da shi masallaci duka shi ma babu dai gado sai le mai sunan shi lipi ko irin wannan wanda ake dan nade ya ko irin wannan kana iya ka dauka ka je masallaci to kaga wani da sanyen shi ya dai a in samurwe wannan in mushi ai kuma kaga a duka wannan ya halatta mutun ya dauki wato abinda zai shinhuda ya kwanta abinda zai dauki na rukun jikin shi wani ya dauki sangen shi ya taki masallaci saboda kada ya je shi da yi bai itikafin kuma yana nema yi itikafin kuma a kai shi likita saboda ya sa mishi masassara eh dakin sange babu laifi an dauki gado ma kuma bana sanar dakin sange yana wata shinhuda ka wani wannan in ka babu laifi kana iya ka tahi wato da ita masallaci amma da sharadin menene kada ya zamanto ka cutar da wasu misali kada ya zamanto ka zo ka baje gado akan hanya ko kuma an zo sahu ne gashi nan an zo ka kan sahu ka ce zaka aje gadanka ai hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi itikafi ana shinhuda mushi wato ana mushi shinhuda a cikin masallaci ko kuma ana dora mushi gado a wajen wara'a istunatit tauba a wajen gimshike to kai ma kawai gimshikin masallaci nan zaka je ka aje gadanka kenan kaga wannan bai ba kenan ka duba ala hasabin wato kada ya zama duka cutar da al'umma kenan wannan shi ma ya halatta ga mai itikafi ya dauki kenan bargon shi ko wani abin shinhuda shi wato ya tayi da shi masallaci idan yana itikafi sai malai yace abu na shidda shine itikafin mar'a wa ziyarataha zawjuha fil masjid wato mace itikafin mace da kuma ziyartar mace ga mijinta wato a masallaci yayin da yake itikafi ya halatta mace ta yi itikafi amma da wasu sharuɗa ita ma haka kuma ya halatta mace ne mace ce mijinta yana itikafi wato ta kai mishi ziyara shi ma ya halatta shine mala yace yuzulil mar'a an tazura zawjaha wa huwa fi mu'tatifihi wato ya halatta ga mace wato ta ziyarci wato mijinta alhali yana itikafi yana wurin shi na itikafi misali mutum ne yana itikafi matar shi tana iya ta kawo shi ziyara ta iske shi can inda ya aje garin shi wato ta zamana su yi hira kuma ta tashi ta tayar nan kuma wani ya aikata irin wannan yana ji wannan wani ya dora ma kabilarsa ko kuma wani kayan da shigo ma za a tsaye da mace a za ta shigo masallaci kaza da kaza kenan wannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi mura'atinsu amma shi in ma in ya zamanto da mutane da yawa yana shi ma akwai irin abubuwa wanda yana la'alla ko ya fito waje ko kuma wani abu makamancin haka saboda mace ce kanta shigo cikin maza a yi samun mukhalafa malam ya ce walahu an yi waddi'aha ila albabil masjid kuma babu laifi idan ta zamanto ta ziyarto ka ta kama hira matarka a cikin masallaci babu laifi in za ta tahi ka raka ta shi ma wannan babu laifi saboda mai dalili ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama safiya yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam mutakifan fil ashr al awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin itikafi a goma na karshen watan ramadan fa ataituhu azuruhu laylan sai ta zo mishi da dare ne ma ta zo mishi da dare ta ziyarce shi da dare wa indahu azwajuhu faruhna tare da shi kuma matan shi suna nan su ma sun zo mishi ziyara yace fa ruhna sai suka yi wato suka tahi sai zamanto an bar ta ita kadai fa hajjatuhu sa'a sai ta zamanto ta yi mishi zance wani dan lokaci sun makumtu li an qaliba sai ta tashi zata juya ta tahiyata faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata la ta'jali hatta ansarfu ma'ki kada ki gaugawa ki tsaya wato in raka ki kenan ki tashi ki tsaya in tashi in je in raka ki faqama ma'i li yuqallibani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dan ya raka ta wato ita ita safiya wa kana maskanuha fi dari usama bin zaid ita kuma gidansa ya kasance wato yana can wajen gidan usama dan zaid yarda Allah ta tabbata a gare su wato ita ce wanda take gidanta yayi nisa a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama hatta idza kana inda babil masjid alladhi inda babi ummi salma kamar rajulani har sai da suka zo wato kofar masallaci daidai inda ke da kai kowai wato gidan Ummu Salma sai wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina suka huce falamma ra'aya annabi sallallahu alaihi wa sallama asra lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ganshi tare da mace da dare kawai suka gauga suka huce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace musu ala risalukum kai ku saurara ku dawo saboda ka san mutane sai suka ce hey annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu inna ha safiyatu bintu huyay ai safiya ce mata ta ce safiya bintu huyay sai suka ce mi fa qala suka ce subhanallahi ya rasulullah sarki ya tabbata daga Allah ko kuma su ce mamaki ya ma'aikin Allah ya ni ne zan mu ma wani tunani akan wannan ya ni ne zan mu ma tunani dan mun gani ka da mace muje annabi sallallahu alaihi wasallam yace a inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikuma sharran aw qala shay'an wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu a ku saura shi shedani yana gudana wato a cikin jikin mutum kamar yanda jini yake gudu kuma naji tsoran wato shedan ya dasa muku wani abu a cikin zuciyarku wani abu na sharri ku yi gaba ku ce a kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace aya kaza da kaza da kaza ka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko in ka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka san halaka zakai kenan wannan ka gani babban hadari ne malamai a cikin wannan hadisin suna huddo babban fa'ida ita ce wato kai ne misali kana tahiya da wata ƴar gidanku misali ko wata kanwarka ko wata yayarka ko wata mahaifiyarka kuna tahiya tare ko kuma ka dauko ta a moto ka biyo titin ungo sai jama'a suka ga kai wani kaza da kaza duk wanda ka san zai yi wannan to wani wacce da ka ganni kanwa za ci wacce da ka ganni da ita mahaifiya za ci wacce da ka ganni da ita wace ce kinan ka bayyana ma mutane saboda ka kore musu shubuha kada ya zamanto mutane sun dora zargi akan wannan malamai suka ce dukkan inda ya zamanto za a tuhume ka da wani zargi to ya kamata ya zamanto wato ka tabbatar da wato ka bayyana ma mutane misali kai wani ne misali yana bin wani bashi yazo yana neman shi aka ce a yanzu inda zaka samu wani sai wato shagon giya na can waya kawai aka ganka aran maka shiga shagon giya kuma mutane a zazzaune ke sha suke an ganka ka shiga to wani ya huce ya ganka kuma ya sanka ga ka kuma a shagon giya sai ka tsira shi cewa to wani ne nake bi bashi ba na zo nan ba wai ni ma na zo bane kenan isha kenan ka kore ma mutane shubuhar wannan tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore dan da yawa wani sai ya ce ya ganka ka dauki wata mata ka yi kwana to haka magana zai ta je yanzu wani shi ya ganka lalla daga gidanku kuka fito tare da ita ka dauke ta a moto kanwar kace ko mahaifiyar kace ko yayar kace kun tahi saka kai ta gari shikenan wani ya ce kaza da kaza na gari in yayi gaba ba a ai wani kaza a ai duka haka suke duka kaza haka za a yi sai kaga mutun zai daukan ma kanshi zulubi idan kuma kaga mutun ya ganka dan ka kare shi kada Allah subhanahu wataala ya sa ya dalilin wannan ya halaka ya samu babban zunubi kenan ya sanar da shi kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya sanar da su anan dai babu laihi kenan mace wato tana iya ziyarar mijinta idan yana i'tikafi kuma babu laihi shi ma ya rako ta har zuwa bakin kofa wato masallaci malam yace abu na biyu wa yajuzu lil mar'a an ta'takifa ma zawjiha aw li wahdiha li qawli aisha radiyallahu anha kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan hatta tawaffahu allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi wato babu laihi mace tana ta yi itikafi tare da mijinta su ta yi masallaci su yi itikafi tare ko kuma ta yi ita kadai saboda a hadisi daga Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi wato goma na karshen watan Ramadan har sai da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi bayan shi kuma matan shi suna yi itikafi kinan babu laihi mace ta yi itikafi malam yace qala shaykhana hafizahullah aw rahimahullah yake cewa babban malamin mu wato Allah subhanahu wataala ya ji kanshi ya kiyaye shi yanzu kuma ya ji kanshi kinan yana nihin al-Sheikh Nasiruddin al-Albani tunda mun ce dama wannan litafin wanda suka yi shi daliban shi ne yace wa fi dalilun ala jawazi al-i'tikafi an-nisa a wannan hadisin akwai dalili akan halaccin mace ta yi i'tikafi wala shakka anna zalika muqayyidun bi idni awliya'ihinna lidhalika amma wannan ba makawa yana da alaka wato da izinin wato waliyanta la alla ko babanta ko babban wanta ko kuma waliyinta ko mijinta idan ya bata izini to babu laifi tana iya taje ta i'tikafi da i'tikafi wa amnul fitna sannan kuma ya zama to babu fitna zaman to tattara zaka je ta yi itikafi ba a samu wata fitina ta biyo baya kenan wannan idan duka wannan abubuwan wato sun wa khuluwati ma'a ar-rijali li'adillatin kathiratin fi dalika da kuma kebantuwa da maza saboda dalilai da yawa akan haka kenan menene ya zaman to babu fitina ya zaman to babu cakuduwa da maza ya zaman to kuma da izinin waliyin ta kenan babu laifi in an samu wannan sharudan mace tana iya ta je ta yi itikafi amma idan akwai dai yadda ya gusa daga cikin wannan kenan zai zama to bai halatta ta tashi ta yi itikafi saboda kaida fiqhiyya yace darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih wato gusar da banna shi ake gabatarwa akan janyo wato amfani akan janyo maslaha kamar yadda yace addinu mabniyun ala masalih fi dar'iha fi jalbiha yani ne qawaid al-fiqhiyya nasir al-sa'di والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد ايوه kenan wannan addini ana gina shi akan dukkan abin da idan akwai maslaha amma akwai wata banna to bannar za a gusar a bar waccan maslaha idan kuma mafsadai bannar ta gusa kenan a janyo waccan wato maslaha kenan nan ne karshen wato itikafi kenan mallan ya kawo mana abubuwa na akan abin da ya shafi mace babu laifi tana iya ta yi itikafi sai fasali na 21 mallan yace salatu tarawih wato sallar tarawih yace mashru'iyyataha wato mashru'iyya yanda aka shar'anta mana sallar tarawih mallan yace tushra salatu tarawih jama'atan li hadisi aisha radiyallahu anha ita salatu tarawih ta halatta ayi ta a cikin jama'a saboda hadisin Aisha radiyallahu anha ta tabbata ta gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja laylatan fi jawfil layli fa salla fil masjid wa salla rijalun bi salati fa asbaha an-nas fa tahaddathu wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cikin dare ya huto masallaci yaje sallah yana sallah sai wasu mutane suka ga annabi yana sallah kawai suka je suka bi shi yana qiyamul layl kuma wannan cikin ramadan ne yana qiyamul layl sai wasu suka zo suka bi shi da aka wayi gari fa kawai mutane suka ce a jiya fa annabi ya huto sallah ya huto an yi sallah jiya an huto an yi sallah mutane suka labari ya dan yadu dare na biyu fa ijtama aksar minhu sai mutanen suka karu fa sallu ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yi sallah sai suka yi sallah ta tare fa asbaha an-nasu fa tahaddasu fa kathara ahli al-masjid min al-lailati al-thalitha sai mutane suka cika a dare na uku a cikin masallaci fa haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bi salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudo wato dai ya salla tare da su sai salla tare da su falamma kana laylatul rabi'a ajaza al-masjid an ahlihi hatta kharaja li salati as-subh sai da dare na hudu cikin ramadan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake hutawa masallaci kuma ya cika jama'a sun zo ayi salla saboda qiyamul layl jama'a sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake hutawa har sai da lokacin asbahi tukun annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto falamma qada al-fajr aqbala ala an-nas fa kashahada thumma qala da aka yi da sallah asuba sai annabi ya juyo wajen mutane ya godewa Allah yayi hutubatul haja sai yace musu amma fa innahu lam yakhfa alayya makanakum walakinni khashitu an tufrada alaykum fata'ajazu anha fatawaffa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal amru ala dhalik annabi yake cewa wai da kuka huto kuna jira na huto ayi sallah ina tuni na sani kuma na san kun huto na ji ku amma me yasa ban huto ba na ji tsoro ne a farlanta mu a ce shikenan to qiyamul layl a ramadan wajibi ce shi yasa annabi sallallahu alayhi wa sallam yake hutawa a dare na hudu sai zamanto al'amarin ya tsaya akan haka har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam menene yasa yake hutawa dare na hudu tsoro yayi Allah subhanahu wa ta'ala a sako wahayi a ce to shikenan an farlanta wato tahajjudi idan kuma an farlanta mutane ba za su iya ba farilla na sallar tahajjudi akan annabawa ne kawai take wannan farilla amma akan mu sauran bayin Allah subhanahu wa ta'ala wato sunna ce mustahabba mutum yana iya tashi yayi falamma lahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi jawari rubbihi istaqarrat ash-shari'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan addini duka wato ya tabbatu komi ya zo ba za a ce an farlanta wani abu wa zalatul khashya kenan sai tsoron wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake na farlanta sai ya gushi wa baqiyatu mashru'iyyati salatiha jama'atan qa'imatan li zawal al-illa li'anna al-illati taduru ma'a al-ma'lul wujudan wa 'adaman sai ya zamanto wato mashru'iyyata ayi sallar wato tahajjudi a masallaci sai ya zamanto abu ne wanda wato ya zamanto ya gushi illa waccan ta zamantawa ka zo ku yi ka a wajibta to annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rasu kenan sai ya zamanto yanzu ba lahi kuna iya ku zo ku yi jami'in ku sallaku saboda ba ta a farlanta ba kenan wannan shine malam ya kawo wa ahya hazihi sunna al khalifa ar rashid umar bin khattab kama akhbara bi zalika abdurrahman bin abd al qari wannan sunna wanda ya raya ta shine umar bin khattab lokacin abubakar mutane ba su hutawa masallaci ayi sallah sai dai mutun ya huto kowa daidai ne kowa ya sallah har lokacin umar shi ma mutane ba su hutawa ayi qiyamul layli a jami'i sai dai zamanto wato daidai ko an huto wato ana yi to umar bin khattab radiyallahu anhu a zamanin shi kharaja yawman wa darana sai ya huto umar bin khattab a cikin wani dare cikin ramadan ila masjid zuwa masallaci fa idan nas auza sai isko mutane a ciccire can wasu suna sallah can wasu suna sallah can wasu suna sallah kowa a rarrabe yusalli rajulun li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahl wani yana sallah shi kadai wani kuma in yana sallah he wasu su zo su bi shi wani yana sallah haka ne fa qala umar umar dan khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal yake cewa ni ina ganin da a ce kun gamu gabaki daya an gamu an sa limami guda qari'i guda ya jaku wannan shi zai yi zaman tawwa yayi zaman yafi sun ma azama fa ijtama'u ala ubay bin ka'ab sai zaman to sun haɗu gabaki daya sai aka gabatar da ubay bin ka'ab ya jagoranci salatin tarawih sai zaman to sun ma kharaja ma'ahu laylatan ukhra sai zaman to shi ubay dan ka'ab yana jagoranci sallah kenan ka dawo jami'i kenan wancan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsoro a wajabta annabi yanzu ya rasu kenan yanzu kawai sunna ce ta bayi tunda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta kenan yanzu Umar dan Khattab ya raya ta sai wani lokaci Umar dan Khattab da yarda Allah ta tabbata a gare shi da ya huto ya gansu yusalluna bi salati qari'ihim suna sallah da sallah wato limamin da aka sa musu sai yace ni'matul bid'a hazihi yace madalla da wannan bid'a yace madalla da wannan bid'a to nan akwai ishgali wannan maganar ta Umar dan Khattab ita mafi yawan malamai wasu malamai dai wanda suke kore bid'a ko wanda suke kawo bid'a afwan suke tabbatar da bid'a suke daukan wannan magane suke cewa ai akwai bid'a hasana saboda ai Umar dan Khattab nan yace ni'mal bid'a hadihi ai madalla da wannan bid'a saboda me ai gashi nan ya kawo wato salatul tahajjudi to anan menene raji gare su mutun ya zo maka da wannan shubha to gashi nan Umar ya ce ni'mal bid'a hadihi madalla da wannan bid'a to menene radi akan shi wanne yawa kenan ba bid'a bace ba akan mine na farko ba bid'a bace akan dama annabi yayi da kenan nan da farko radi na farko da mutun zai ma mutumin da ya gaya mishi haka shine wato annabi Umar dan Khattab ya dauki mafhumin bid'a lughatan ba istilahi ba ba a shari'a ba idan aka ce lughatan idan aka ce a yare miye bid'a shine abu wanda aka zo da shi misali aka kirkiro shi to ya dauki wannan ne saboda me saboda zukacin har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin ta a jami'i annabi yana tsoron wato a yi ta a farlanta amma an hwara ta waye hwara ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba shi ba Umar ya kawo ta ya kirkiro ta ya sa ta cikin addini ita bid'a istilahan shine ka kirkiro abu ka zo ka sa shi cikin addini ka ce ai ibada da shi ai wannan ma mai kyau ne idan kai wannan shine kenan kana rayawa cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai cika ba ai sakon da Allah ya kawo shi amma wannan salatul tarawih dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta da jama'a a cikin masallaci kenan wannan zai shiga kalkashin man sanna fil islam sunnatan hasana dukkan mutumin da ya wato tado da wata sunna a cikin sunna a cikin addinin musulunci mai kyau zai zamanto wato yana da ladan dukkan wanda suka aikata ta ba tare da an cire musu lada ba kenan Umar dan Khattab da Allah ta tabbata a gare shi ya taro da wannan sunna ne sai yace wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna wa kana an-nas yaqumuna awwali yake cewa game da mutanen da suke barci akan ta yafi game da mutane sun fi wato falala game da mutanen da suke hutawa su yi ta wato sai yace wa kana an-nas mutane sun kasance yaqumuna awwali sun kasance suna yin wannan sallah farkon dare kenan nan me yake nihi mutane mutun yaje ya kwanta ya bari he lokacin can sulusi na ƙarshe na dare ya zo ya taso ya yi kiyamul layli shi yafi inda lokaci ne wanda yake zababbe lokaci ne wanda Allah subhanahu wataala yana saukowa sama lokaci ne wanda ake kyautata da dan karba adda kenan shine yace wanda suke kwantawa he can su taso su suka hi game da mutanen da suke hutawa yanzu wato su yi kiyamul laylin su su koma kuma yace mutane sun kasance a lokacin su wato suna yin ta a farkon dare sai yace abu na biyu bala yace adal raka'atiha raka'o'in ta nawa ne ita salatu tarawih raka'a nawa yake yake cewa ikhtalafan nasu fi tahdid raka'atiha mutane sun samu sabani akan wato qidr de wato raka'o'in salatu tarawih nawa ne wal qawl al muwaffaq li hadi an nabi sallallahu alaihi wa sallama annaha thaman raka'atin dun al witr wato amma magana wanda take daidai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce salatu tarawih raka'a takwas ce banda shafa'i da wuti kenan banda shafa'i da wutri raka'a takwas idan ka gama raka'a shafa'i da wutri kenan raka'a nawa raka'a 11 shine yace mali hadisi Aisha saboda hadisin Aisha da Allah ta tabbata gare ta take cewa ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala 11 raka'a wato annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba yana ƙara wa a cikin ramadan ko kuma a wajen ramadan a cikin qiyamul layli yana ƙara sama da raka'a 11 kenan raka'a 11 ita hadisin yafi ƙarhi akan wannan yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa waqad wafaqa Aisha radiyallahu anha Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu fadhkur fadhakara anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma ahya bin nasi laylatan fi ramadan salla 8 rak'at sai kuma hadisin Aisha yayi muwafaqa da hadisin wato shi Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata gare shi lokacin da annabi yake hutawa yana salla da su yayi salla 8 rak'a 8 sai banda shafa'i da wutri banda wutri kenan waccan raka'a kenan abin da yake sunna shine wato raka'a 11 kai a tarawih amma dai akwai hadisin kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatul layli masna masna fa idha khashita alfajr fasalli wato raka'atan tutir laka ma kad sallaita aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wato sallar dare raka'a biyu biyu ce idan ka ji tsoron alfajr wato kana iya kai raka'a wato guda sai zamanto maka wutri akan wato sallar da ka sallata kenan babu laihi iya gurgurdan yanda zaka iya salatul tarawih kai wato raka'a 10 raka'a 18 raka'a 20 haka yi shafa'i da wutri shi yasa a Saudiya zaka gani wato idan 10 ta karshen Ramadan ta zo wato zai raka'a 33 ake raka'a 33 ake 33 ake ayi raka'a 20 bayan sallar isha'i sannan in kuma can dare ya zo waje ne kiyamul layli ayi raka'a 10 13 saboda akwai wani hadisi shi ma na Aisha da ta kawo akan raka'a 13 hadisin suna da yawa a la kulli hal abinda zai hudda ka daga cikin wannan shine sallar dare bibiye ce masna masna kinan bibiye idan ka tashi zakai nafila kana iya kai raka'a 2 zakai qiyamul layli a gida kai raka'a 2 ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in ka ga alfajiri ya kusa ke ta waye kai sallar raka'a 1 in kana so kuma ba he kai ba biyu kai ta biyu 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 ba he ka salamce ba kai misali raka'a 8 sai a ƙarshe ka zamna in ka salamce ka kawo raka'a 3 ko kuma kai saboda su kofi sun zo na salatul tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wutri da raka'a 7 yana yin wutri da raka'a 5 yana yin wutri da raka'a nawa kuma 3 ko na inda raka'a 3 zaka yi wutri kenan shine zaka yi raka'a 3 babu zama a ciki kai raka'a ta farko ta biyu misali ba kamar sallar magriba ba sallar magriba ya ce kenan za a yi sallah raka'a 2 sai a zamana tahiyya to in wutri zaka yi ba kai ba tahiyyan tashi kawai zaka yi karo ta kenan kai raka'a 3 sai ka zamana ka salamci in kuma da raka'a 5 zaka yi shi ma raka'a 5 zaka yi ba tare da ka zamana ba kenan sai a ta ƙarshe ta biyar in zaka zauna ka salamci inda raka'a 7 zaka yi wutrinka shi ma wannan kana iya kai ba tare da ka zauna ba kenan kawai in kai wannan me yake ce mishi kai raka'a 2 wani ka zauna kai tahiyya ba ka zauna ba kawai tashi zaka yi ka karo biyu ka tashi ka karo biyu haka haka yaje raka'a ta ƙarshe ta 7 sai zaman to ka zauna kai wato wutrinka ka salamci shine malam yace lamma ahya Umar bin Khattab hazihi sunna jama'a an-nas ala 11 raka'a haka kuma wato Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata gare shi lokacin da ya tado da wannan sunnai sai yace ma wato mutanen su zamanto sun yi raka'a wato 10 11 kenan malam nan ya tahi kan cewa akan raka'a 11 ne akan raka 11 shine zai zakarin gayin tarawihin ka amma muka ce akwai wancan hadisi kenan babu zai kana iya wato ka kara malam ya kawo yace wafqan li sunnati sahiha kama warada wato riwaya an Malik bi sanadin sahihin gaya من طريق محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ما كنا ننصرف إلى إلا في فروع الفجر وتوي ما لي أكاو حديث يكتوى عمر بن الخطاب يزال تتفتى أغريشي يلوك تندي عمر نيد أبي يجاورن جمتاني صلى بتميم الداري sai suke yin raka'a 11 amma zai zamanto limam a raka'a ɗaya sai ya karanta wajen aya 100 an yi karanta a raka'a ɗaya idan kaga sallar fa ta mazaje yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ma duk haka an samu wanda sai sun dan dogara da wani abu saboda tsayuwa ba kowa ba zai iya a raka'a 100 izini nawa 5 izini 5 a raka'a guda wanda mun ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam karatun mu na umda wanda ta lahkam izi 10 yayi a raka'a guda wanda Abdullahi dan Mas'ud a riwaya yake cewa har sai da yayi yunkurin ya aikata wani mummunan aiki yace me ne wani mummunan aiki ne zaka aikata yace in bar annabi ya yi da sallar ni in zamna yace saboda inda annabi ya tashi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama har kawawuwan shi wato suke kumbura shine yake cewa wa shadda min shagabin ahsha'ahu yana ne mai alburda yake cewa cikin aljiyajin nashi na'am kenan wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi a cikin masallatai yanku in ka gani duka matasa ne waraza wanda za su iya ya zamanto wato kai an tahi an ja in kuma su a matasan ma ka san akwai masu rauni in kuma latijawa ne a matasa su cika mata yi su zauna a sauƙaƙa musu kenan dai ala kulli hal wannan abu ne wanda sai ka duba zurufin masallataiya kada ya zamanto ka zo kai an sa ka qiyamul layli kana karatu saboda shi wanda yake karantawa mafi yawa bai gajiya shi wanda yake karanta mafi yawa bai gajiya kawai tahiyya yake saboda surtu in yana tadabburin karatun alqur'ani hatta da imamu a wanda yake cikin imamu idan yana bibiya karatun alqur'ani shi in ma bai gajiya to amma in ya zamanto mamun naka duka dai irin ya ayyuhan nas ne ba ya zamanto kamar kowa yana da karatu sosai to zai zamanto ba za su iya jimirin ba wannan lasiyama kuma ya zamanto kai din kuma baka da sauti mai murya mai dadi saboda wata murya kamar in tana yin mai dadi zai zamanto karatun naka wato yana suna jin dadin shi yana ratsa jikin su sai ya zamanto bisun gaji ba zai manta da gajiya saboda alqur'ani dadi gare shi saboda dadi gare shi amma in ya zamanto sautin ka kamar yadda wancan hadisi yace zayyin alqur'ani bi aswatikum ko au kama qala sallallahu alaihi wasallam ina musamma haka ne tayyib kenan kaga wannan amma in sautin ka Allah subhanahu wataala bai baka ba sauti wanda sauti ne lafiya lau sautin ka da Allah ba kowa bai ke jin dadin shi saboda ana samun wanda zaka ga sautin su ba kowa bai ke jin dadin su kuma su shiga limanci kuma yace ke ya ja to kaga wannan zaka cutar da al'umma zaka zai zamanto mutane ba su san ka ko ya zamanto ka shiga karkashin wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa limamin da akwai hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan limamin da yake jagoran mutane sallah alhali bisu san shi bisu san ka ne menene duk da malamai sun yi sabanin shin bisu san ka daga bangaren dabi'a wasu tasarrufat da kake ko kuma bisu san ka daga wani wannan kenan dai ala kulli hal abu ne wanda yanzu Ramadan zai zo kuma salatu tarawih za a yi ta yi a masallataiya sannan kuma akwai tambihi na biyu a gaskiya shi ma dai dukkan mutumin da yake da wata sulta a wani masallaci ya kamata idan tarawih ta zo ya zamanto an dan rage wato sauti na lasifikoki saboda alhamdulillah Allah ya azurta mu a gari masallataiya kuma wannan yana da kyau fiyayyen gari wanda Allah subhanahu wataala yake so shine fiyayyen wuraren da Allah subhanahu wataala yake so shine wato masallataiya idan garin ku akwai masallataiya diya wannan alamun akwai alkhairi ne bainama idan ya zamanto kasuwanni suka yi yawa wannan sharri ne Allah subhanahu wataala bai san irin wannan kenan ya kamata ya zamanto mutane sun daida da lasifikokin su hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yake fadin cewa mutun ya karanta alqur'ani alqur'ani ka karanta shi ya samu a wajenka akwai mutumin da wato da wannan qur'anin la'alla kana daga murya kana cutar da shi wannan bai dacewa a musulunci annabi yayi hani akan wannan to ina ga wanda zai zo ya bude la speaker kana neman ladahi ka samu izini ina ga wanda zai zo shi kawai cikin dare kawai takarazi mutane suna barci wallahi wannan yayi zaman tawwa babban bala'i mutum wallahi zai gani kamar lada yake nema na rantsi da Allah mutum zai zaman tun kamar lada yake nema amma bai sani ba zanibi yake dauka kai ne mutum la Allah makwabtanka akwai wanda bai da lafiya la Allah makwabtanka akwai mutumin da wa mutumin yaro karami ne ka zo ka saki lasifika ka ce sai an saki alqur'ani la Allah kai ka sai ka saka kai ka kai kai barcinka tsakani da Allah magana gaskiya tsakani da Allah wannan zai shiga ka cutar da al'umma kuma maimakon ka samu lada a wajen Allah wallahi zanibi zai ka samu sai dai ta wajen Allah subhanahu wataala ba makawa Allah subhanahu wataala ya kare mu ne Allah kare amma abu ne wanda yawa mutane suna yi kuma mu hankalto ba akan wannan sai mu ce ai addini ne ɗan orchestra da suke sa suna yi to ɗan orchestra neman lada suke ba lada ba da ba aikin lada ba da mai yake daman zunubi yake daman zunubi yake yana kida yana menene yana menene to da shi zaka yi kiyas kaga bai ba inda ala kulli hal abu ne wanda dai ya kamata ya zamanto wato wanda suke da fada aji sawa'un kamata ya ma ya zamanto irin mermer Allah ya zamanto akwai hukuma masu kula da wannan abu sarahatan magana gaskiya na'am kenan insha Allah gobe zan mu ci gaba kenan mun tsaya anan in mallan yace itikafi ana yin shi a masallacin unguwa mun yi magana da farko cikin karatun cewa itikafi abin da ya shar'anta wato shine zamanto a masallaci wanda yake jami'a inda mafi yawan malamai sun tayi kan cewa bai halitta ma sai a masajidin salasa masallacin Makka da Madina wato da masallacin wato Baitul Maqdis wato amma wanda suka yi rangwame suka ce babu lahi kana iya yin shi wato a masallaci wanda yake jami'a wanda yake ana juma'a wato shi ma wato babu lahi amma wasu malaman fiqh suna ganin cewa idan ya zamanto wato wata ranar juma'a ba zai ta riske ka ba wato babu lahi ka yi shi a irin masallatai yanku wato misali kamar tsawon kwana uku kenan irin masallaci wanda juma'a ba ta riske ka misali masallaci na unguwa kenan wannan babu lahi amma dai arja wallahu ta'ala a'lam shine mutun ya samu masallaci wanda ke da kai juma'a wanda zai je ya yi samun nutsuwa misali yanzu masallaci na unguwa ne in ka taho kana itikafi lallan kana da yara wani yaro ya zo da gudu ya koma sai ka gani hankalinka ba ka samu nutsuwa shi kuma daman mashru'iyya ta mutun ya itikafi menene shine dan ka kaurace ma dukkan wasu abubuwa na alaka da duniya ka koma ka fuskanci Allah subhanahu wataala ka gyara zuciyarka da ibada ka samu wannan kwanakan 10 da kake yin ibada wato Allah subhanahu wataala ya karba maka Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan ya ba mu ikon azumta shi yasa kuma idan mun yi azumin Allah subhanahu wataala ya karba mana gabaki daya insha Allah sai gobe za mu ci gaba la'alla kenan gobe lokaci ya bada kenan mai idan littafin wannan saboda ga Ramadan ya gabato muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shirku cikin zakatun mu sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.